شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا وانا من غيسوا تا الدين المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a 14 ga watan Rajab hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 26 ga watan 1 shekara ta 2024 muna cikin babin da yake magana kan da'awa da aka yi a boye da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi ta a boye na kiran wasu mutane waɗanda aka gamsu da ɗabi'unsu da halayyarsu waɗanda ba a shakku ba a tantaman karɓan addinin musulunci daga gare su. To har yanzu dai ba mu gushe ba muna karatu dangane da waɗanda Sayyidina Abubakar ya kira su ga musulunci bayan shi ya karɓi musulunci ɗin. Mutum na farko bayani ya gabata kansa shine Sayyidina Uthman dan Affan Allah yarda da shi ɗaya daga cikin khalifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu. Mutum na biyu cikin mutanen da Sayyidina Abubakar ya kira su zuwa ga musulunci shine Zubairu ibn al-Awwam Allah yarda da shi. Wannan a kansa muka tsaya a makon da ya gabata. To gabanin mu je ga mutum na uku shi Zubairu dan Awwam Allah yarda da shi mun yi takaitacciyar tarjumarsa mun bayyana wani abu daga falalarsa. To abinda ba mu karkare ba dangane da tarihin Zubairu shine kisansa da aka yi. Zubairu shahada yayi kashe shi aka yi an masa kisa ne kisan gilla kuma duk wanda aka kashe shi kisan gilla wannan ana daukar ta a matsayin shahada. Abdullahi dan Zubair wato dan shi Az-Zubair din kenan Allah yarda da su gaba daya yake bada labari kan yadda shahadar Zubair ta kasance. Yace ranan yakin jamal ya auku a garin Basara. Abun da kuma ya haifar da yakin jamal kisan Sayyidina Uthman da aka yi, an kashe Sayyidina Uthman a cikin gidansa shi ma an masa kisan gilla. To wannan kisa da aka masa ya fusata wasu daga cikin madaukaka cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suke ga kamar Allah zai tambaye su a ce a shigo cikin garin Madina da ransu da lafiyarsu kuma su bari a kashe Uthman ba tare da sun yi wani katakus ba. To shine suke so su yi abin da za su ji a ransu sun gamsu cewar sun maida martani bisa abin da aka yi na kisan Sayyidina Uthman. Daga ciki akwai shi Az-Zubair Allah yarda da shi mun san yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Sannan akwai Talha dan Ubaidillah ambatansa zai zo nan gaba. Sai kuma akwai matar annabi Ummuna Aisha Allah yarda da ita. Waɗannan mutane guda uku sun fita daga garin Madina suka tafi garin Makka inda suka samu tawaga mai yawa da mabiya masu tarin yawa. sannan suka tafi Basara, saboda mutanen Basara mutane ne ƴan gani kashenin Sayyidina Uthman. To nan ma dai sun samu dandazo mai tarin yawa da suka tattaru a bayan su. To abinda suke da niyya shine kokarin daukan fansar jinin Sayyidina Uthman. To a dade wannan lokaci kuma Sayyidina Uthman Aliyu dan Abi Talib, Allah yarda da shi, an masa mubaya'a, ya zama shine khalifa na al'umma musulmi. To shi kuma sai yake kallon wannan fitan nasu kaman bai dace ba, tunda yanzu yana a matsayinsa na shugaba bai kamata su yi wani abu ba ba da yawun shugaba ba. Wannan yasa ya fita ya bi bayan su. Lokacin da ya zo fita daga garin Madina, ɗansa Al-Hasan ya yi ta magiya yana roƙonsa akan ya yi haƙuri kar ya fita ya ƙyale su, ya yi zamansa cikin garin Madina. Ya ce ai zai fita, saboda bai kamata su je su yi gangami irin wannan ba tare da izinin shugaba ba. Shi kuma shine shugaba zaɓaɓɓe. Shine ɗan nasa yake ce masa, ya mahaifina, ina tabbatar maka in ka fita ka bar mimbarin Annabi ba za ka sake dawowa ba. Kuma abin da ya faru kenan. Sayyidina Aliyu, Allah yarda da shi, ya fita shi ma da tawagarsa suka tafi Basara. To da suka iso garin Basara, nan ga Zubairu ɗan Awwam da Talha da Aisha suna tare da tawagarsu, nan ga Aliyu ɗan Abi Talib shi ma yana tare da tawagarsa. To a nan ummuna Aisha, Allah dada ita, tana masauki, sai zama wanda suke tare da tawagar Zubairu ne da Talha, tawagarsu kenan da suka taho da ita daga Makka, da kuma wanda suka tattaru tare da su cikin Basara. To a nan ne shi Az-Zubairu yake ce wa ɗansa Abdullahi ibn Zubair, yake ce masa, ya ɗan ɗana, ina gani a yau za a kashe wani, za a kashe wani bisa zalunci. In ji Zubairu yake gaya wa ɗansa Abdullahi ɗan Zubair, wato jikinsa ya bashi cewa yau za a yi kisan gilla ma wani cikin al'umma musulmi, za a kashe shi kisan gilla, kisa ta zalunci. Yace kuma ba kowa nake gani ba face ni karan kaina, yana gani a yau za a masa kisan gilla, kisa wadda take ta zalunci. Sai yake ce masa, to shi amma babban abin da yafi damunsa, in ji Zubair yake gaya wa ɗansa Abdullahi ibn Zubair, shine bashin da yake kansa, bashin da ke kansa wannan shine babban damuwansa. Yace, shin kana ga kadarorin da na bari, ko za su iya biyan bashin da ake bi na? Yake tambayan ɗansa. Ɗan dai yayi shiru bai ce komai wa mahaifin ba, Abdullahi ɗan Zubair kenan. Sai yake ce masa, in har aka kashe ni, wato jikin shi ya bashi za a kashe shi, yace in har aka kashe ni, duk wata kadara da nake da ita ka bibiye ta ka sayar dan ka biya bashin da yake kaina. Sannan kuma bayan ka gama biyan bashin, dukiyar da ta saura ka yi wasiya da ɗaya bisa uku ga ƴaƴanka, ƴaƴan shi Abdullahi ɗan Zubair ɗin kenan. A lokacin kuma Abdullahi ɗan Zubair yana da ƴaƴa mata guda tara, yana da ƴaƴa mata guda tara. To mahaifin nasa yana tausaya masa, saboda kula da ɗawainiya da renan ƴaƴa mata yana da wahala ƙwarai da gaske. To shine yace ya yi wasiya wa ƴaƴansa da ya haifa da ɗaya bisa ukun dukiyarsa bayan ya gama biya masa bashi. Sai a ƙarshe ce masa, idan ka zo biyan bashi ka gagara, to ka nemi taimakon majibincin al'amarina. Waye majibincin al'amarinsa? Abin sai ɗaurewa Abdullahi ibn Zubair kai, waye majibincin al'amarinsa? Sai ya tambayi mahaifin, ya ce waye majibincin al'amarinka? Ya ce aina wani in banda Allah ba. Ce duk abin da ya gagare ka, to ka nemi taimakonsa. Shi ne Abdullahi ɗan Zubair ya ce, wallahi na rantse da Allah, duk wani lokaci da na tasamma duba bashin da ake bin Zubairu, abin ya carke, na nemi taimakon maulansa, kuma sai maulan ya sanya mun mafita. Ya ce da haka na bi duk har na gama biya masa basussukan da suke kansa. To yadda shahadarsa ta kasance, shi Abdullahi, shi Zubairu ɗan Awwam, Allah yarda da shi, ga tawagar su nan wadda suke jagoranta da shi da Talha dan Ubaidillah nan kuma ga tawagar Sayyidina Ali. To lokacin da aka zo kowace tawaga tana gefe tana gefe tana fuskantar ƴar uwarta. To mun san a cikin mutane ba za a rasa guragurbi ba. Daga cikin tawagar mutanen Sayyidina Ali sai aka samu wani ya harbo kibiya cikin wannan tawagar. A nan ne ya samu Talha, Talha ɗan Ubaidillah, ya same shi a gwiwarsa, shi a take ya mutu. Talha za mu zo mu ga bayani a kansa. To sai yaƙi takaitacce ya rincaɓe tsakanin ɓangarorin guda biyu, can kuma sai yaƙin ya tsaya. Sai zama yanzu tawagar da Aliyu yake jagoranta tana wannan ɓangare, tawagar da Zubairu ke jagoranta tana wannan ɓangare, Talha kan an kashe shi. Aisha kuma batta nan tana masauki. To shine sai Sayyidina Aliyu ya kira Zubairu ya ce, zo ina son ganin ka minti biyu. Suka keɓe sai ya ce, ka tuna ya Zubairu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya zo ya same mu muna zaune ni da kai, muna hira muna dariya. Sai Annabi yake cewa, amma innaka satuqatilu aliyan wa anta lahu balim. Yace Zubairu, akwai lokaci da zai zo ka yaki Aliyu kana mai zaluntar Aliyu. Ka tuno Annabi ya faɗi wannan? Yace kwarai na tuno. To anan sai jikin Zubairu yayi sanyi. To sai sanɗe sai bar filin da tawagar guda biyu take, tawagar Sayyidina Ali da tawagar su wadda yanzu an kashe Talha, Talha ɗan Ubaidillah, wani cikin tawagar Sayyidina Ali wanda ba da umarnin Sayyidina Ali ya kashe Talha ba. Dama na ce ba za a rasa guragurbi ba cikin al'umma. Akwai na kware, akwai kuma wanda za su shiga rigar mutane na kware amma su ta'asa suka zo yi, ba za a rasa wannan ba cikin al'umma. To Zubairu sai san da ya zame jikinsa sai ya bar wannan fili na wannan yaki. Wannan fili an kira shi da filin Jamal. Me yasa aka kira shi da filin Jamal? Saboda yakin da ya auku a gurin, lokacin da yakin ya fara rincaɓewa, dukan musulmai ne kuma dukansu nan ɓangaren ba za a rasa ƴan tsiraru cikin sahabbai ba, nan ma akwai ga tabi'ai. To yakin da ya rincaɓe, sai aka je aka ba da labari wa Aisha, Allah da ita, cewa fa yaki ya rincaɓe tsakanin musulmi su ya su, yakin cikin gida. Wanda yaki da yadda aka sani zamanin Annabi, zamanin Abubakar, zamanin Umar, zamanin Uthman, yaki ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Sai gashi a yanzu kuma yaki ne tsakanin musulmi su ya su. Me dalili? Ba a san dalili ba. Asali dai an san an kashe Uthman, su waɗannan suna ƙoƙarin neman jinin Uthman. Sayyidina Ali kuma yana ga a matsayinsa na shugaba bai kamata wani yayi kai kawo ba da yawunsa ba. To abin da ya haifar da yakin kenan. To sai yaki ya rincaɓe, aka je aka gaya wa ummuna Aisha, Allah da ita hankalinta ya tashi, ba shiri, ta hawo raƙuminta ta fito daga masaukinta ta zo filin dagar. Dama mata galibi a wancan lokaci ba kai tsaye suke hawa raƙumi ba, wata ƴar bukka ake, sai a ɗora kan raƙumin. Idan an ɗora sai a tura a kora raƙumin, su suna cikin bukkar, bukka kuma tana kan raƙumi. To a kan wannan bukka Aisha ta taho kan raƙumi ta zo filin yaƙin. To dama kamar yadda muka ce ba za a rasa guragurbi ba. To mutanen da suka ga Aisha ta zo, sai zama yanzu harinsa Aisha ne, tunda an kashe Talha, yanzu harin da suke shi ne su samu su kashe Aisha. To nan ne fa yaƙin sai ya koma, maimakon da ana yaƙi tsakanin ɓangaren nan da ɓangaren nan, sai yaƙin ya koma jikin raƙumin Aisha. Waɗanda suke kai hari suna so su kashe Aisha, nan kuma ga wata tawagar tana ƙoƙarin ba da kariya wa Aisha. Sai zama yaƙin ya fi ƙamari inda raƙumin Aisha ke, shi yasa aka kira yaƙin da yaƙin Jamal. Jamal raƙumi ne, yaƙin raƙumi kenan ko, saboda yaƙin ya fi muni, ya fi ƙazanta inda raƙumin Aisha yake tsaye. To a nan Sayyidina Ali sai ya yi wata dabara. Cikin da tawagarsa akwai ɗan uwan Aisha wanda mahaifinsu ɗaya shine Muhammad bin Abi Bakar. Ya umurce shi da wasu matasa guda uku, ya ce, ku lallaɓa, ku je ku ɗauke wannan bukka da Aisha take ciki, ku gudu ku je ku ɓoye shi. to haka suka yi suka lallaba suka dauke bukkan suka je suka boye daga nan sai yaki ya tsaya kaga wannan zai nuna ma kenan mutanen da suka je suka kashe Uthman sun zo sun shiga cikin tawaga sayyidina Ali bai sani ba tunda su ne suke daga cikin su ne aka samu wanda ya kashe Talha sannan daga cikin su ne aka samu wanda suke farmaki wa Aisha suke son su kashe ta to daga cikin su ne kuma lokacin da Zubairu ya janye jikin sa daga filin yakin ya tafi ya je samu wani guri can ya shiga ya zauna yana tuno magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda kuma suka yi gangami sai aka samu wani cikin tawaga sayyidina Ali sai ya bi bayan sa ana ce masa ibnu jarmuz ko ibnu jarmuz sunan sa Abdullahi amma ana masa alkunya da ibnu jarmuz ya bi bayan Zubairu Zubairu ya je ya shiga wata abuka ya zauna dan ya dan samu nutsuwa da ya je ya same shi sai filla wuyansa ya kashe shi bayan ya kashe shi sai ya dauki takobin Zubairu sai taho da shi gurin sayyidina Ali yana cewa yau mun yi nasara kan mutanen nan sayyidina Ali yace me kace yace yau mun yi nasara kan mutanen nan yace me ya faru yace ai na kashe Zubairu komandan nasu na kashe shi ga takobin sa ma ina dauke da shi to anan sai hankalin sayyidina Ali ya tashi yace kawo takobin mu gani ya miko masa ya karba sai ga kwarai ko takobin Zubairu sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wannan takobi da ka taho da shi na Zubairu yace ba sau daya ba ba sau biyu ba ya kawar da damuwa daga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a yakin Uhudu mushrikai suna ta kawo farmaki sai sun samu annabi Zubairu ya tsaya gaban annabi yana mayar musu da martani da takobinsa yace ba sau daya ba ba sau biyu ba wannan takobi da ka taho da shi na Zubairu ya kawar da damuwa a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi bushara ma wanda ya kashe dan Safiya da wuta inji sayyidina Ali ka kenan tawagar nan da suke cikin dakarun sayyidina Aliyu suna kai kawo ne karkashin ra'ayoyinsu da kuma su kai kawo su biya bukatunsu amma ba da yawun sayyidina Aliyu ba sannan kuma ba sa kan karantarwa sayyidina Aliyu da tsarinsa su dai sun shiga cikin tawagarsa don su cimma wasu manufofinsu ne to kaga a cikin su aka samu wanda ya kashe Talha sannan kuma wannan ibnu jarmuz ya bi Zubairu dan Awwam ya je kashe shi sayyidina Ali ya ce a masa bushara da wuta duk wanda ya kashe Zubairu to a masa bushara da wuta anan sai sayyidina Ali ya zauna yayi ta zabga kuka waɗanda suke tare da shi nagartattu su ma suka zauna suka yi ta kuka sai a ƙarshe sayyidina Ali yake cewa inni la arju an akuna ana wa Talhatu wa Zubairu min alladhina qala Allah wa naza'na ma fi sudurihim min ghil yace ina fata dani inji sayyidina Ali yace dani da Talha da Zubairu ranar tashin kiyama mu zamanto daga cikin waɗanda Allah ya faɗa akan su cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghil mun cire wani gilli dake cikin zuciyarsu wato mutum yaje yana jin haushin dan uwansa ko yaji ya rike dan uwansa yace Allah ina fata Allah ya sanya mu zama wanda ba mu da wani gilli a tsakanin mu da ni da Talha da Zubairu ranar gobe kiyama mu zama daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce ya cire gilli dake cikin zukatansu to anan ne Zubairu yayi shahada Allah yarda da shi ya rasu ya bar matarsa da ake kiranta Atika bint Zaid bin Amr bin Nufail Atika ana ce mata matar shahidai mutanen Madina har laƙabi suke mata mai shige da canfi cewa duk wanda yake so yayi shahada to ya aure ta ita matar shahidai ce saboda mutun na farko da ya fara aurenta Abdullah ibn Abi Bakar ne dan uwan Aisha Aisha binta Abi Bakar shine mutun na farko da ya fara aurenta yana matukar kaunarta har ma kaunar da yake mata ya hana shi fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe yana tare da ita to mahaifinsa ya fusata ya umurce shi ya sake ta cewa in dai za ta hana ka fita yaki da annabi da wasu ayyuka na addini to aurenta ba shi da amfani to shine da ya sake ta sai ya shiga matsanancin yanayi to shine mahaifin nasa ya masa umurni ka mai da ita amma da sharadin ka kiyaye dokokin Allah da manzansa duk yakin da annabi zai fita ka fita tare da shi to shine ya mai da ita da annabi ya zo fita yakin Taif ya bi annabi ya fita yakin, amma sai suka sharadi da shi da ita cewar idan har Allah ya sa an kashe shi a gurin yaki, ta yi haƙuri ta zauna kar ta yi aure, saboda yana so ya haɗu da ita a aljanna. Dan yanzu in ta auri wani za ta zama matar mijin ƙarshe ne, shi kuma sai ya zama ta yi nisa da shi, ya ba ta rabin dukiyarsa. Ta ce ta yarda, kuma da ya je yaƙin Taif sai aka kashe shi a yaƙin Taif, to shi ne ta zauna ba ta yi aure ba har annabi ya rasu. Yaƙin Taif kuma an yi shekara ta 8, annabi kuma ya rasu shekara ta 10, farkon shekara ta 11 bayan ya dawo daga aikin hajji. Abubakar ya zo ya yi khalifanci, shi ma ya rasu. Abubakar ya karɓi ragamar jagorancin al'umma musulmi farkon shekara ta 11, an kashe shi farkon shekara ta 13, ya yi shekaru 2 da 'yan watanni. Umar ya zo ya karɓi ragamar jagoranci, shekaru nawa kenan ta yi tana zaune? Shekaru 4 da 'yan kai. Shekaru 4 da 'yan kai ba ta yi aure ba, saboda me? Sun yi yarjejeniya ita da Abdullahi ɗan Abubakar cewa kar ta yi aure. To da Umar ya zama khalifa sai ya nemi aurenta, sai ta ce a ita fa sun yi sharadi da Abdullahi ɗan Abubakar. Ya ce to duk sharadin da babu shi cikin littafin Allah watsi ake da shi, kawai ki sallama. Sai ta sallama, ta ajiye sharadin kenan. Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya aure ta. Sayyidina Umar shi ma mun san kashe shi akai ya zo zai ja mutane sallah asubahi, istawa tadilu, ya juya ya yi kabbara abu lu'atul majusi, ya soke shi da wuka wacce take mai dafi mai baki biyu. To bayan an kashe Sayyidina Umar Allah yarda da shi, sai Az-Zubair ibn al-Awwam ya aure ta. Ya auri ita Atikatu binti Zaid bin Amr bin Nufail. Mun ga mazajenta guda biyu duka kashe su akai. An kashe Abdullahi bin Abi Bakar a yakin Taif. Sayyidina Umar kuma yana jan sallah, aka kashe shi. To nan ga Zubairu dan Awwam shi ma da ya aure ta, shi ma ga shi kashe shi akai. To abinda zai ba da mamaki, waɗanda suka biyo bayan Zubairu wanda suka yi ta aurenta su ma kashe su aka. To shi yasa mutanen Madina suke cewa duk wanda yake so ya yi shahada to ya aure ta. Kaga kaman zai zama camfi kenan. Kama an camfa ta yadda Bahaushe yake cewa mace mai farar kafa. Tunda ta zo gaba daya sai al'amari na ya su kurkuce, to su ma mutan Madina sai zama suna faɗin wannan dangane da Atika. Shi Zubairu ɗan Awwam Allah yarda da shi an kashe shi a watan Jumadal Ula shekara ta 36, saboda yakin Jamal ya auku a shekara ta 36. To bayan kashe shi, ɗansa Abdullahi ɗan Zubair ya duba sai ya ga bai bar komai ba, ba wani abu da ya bari sai kadarori, ma'ana bai bar kuɗi ba, bai bar dinari ba, ballanta na dirhami, sai dai ya bar kadarori, ya bar filaye manya-manya a cikin garin Madina, ya bar filaye guda biyu a cikin garin Madina, sannan kuma ya bar gidaje guda 11 nan ma a cikin garin Madina, ya bar gidaje guda biyu a garin Basara inda wannan yaƙi ya auku, sannan ya bar gida guda a garin Kufa, ya bar gida guda a garin Misra. To haka shi ɗansa Az-Zubair Abdullahi bin Zubair ya dinga bibiyan waɗannan kadarori nasa, yana sayarwa don biya masa bashinsa. Abinda zai baka mamaki, yana da waɗannan kadarori masu tarin yawa, amma bashin da yake kansa bashi ne mai yawa. Suka ce dirhami 2000 sau dubu, dirhami 2000 sau dubu, naira miliyan nawa kenan, kudin fa da yawa, dirhami 2000 sau dubu. Yanzu ko dirhami 1000 ka ɗauka, idan za ka kwatanta shi da kudin mu naira, yana daidai da naira miliyan 25. Dirhami 1000, to ina ya ga dirhami 2000 sau dubu? Haka kudin ba kaɗan ba. Wannan bashin da Zubairu ya tafi ya bari kenan a kansa. To shine ɗansa Abdullahi ibn Zubair ya dinga bibiyar waɗanda suke bin Zubairu bashi yana biya yana sayar da kadarorinsa har ya samu ya kammala. Saboda filaye guda biyu a garin Madina, gidaje 11 a garin Madina, kaga ai ba karamin kuɗi bane cikin Madina. To idan kaje Basra yana da gidaje biyu, Kufa yana da gida ɗaya, Misra yana da gida ɗaya. To haka ya dinga bibiya yana sayarwa har ya gama biya masa basu sukansa. To sai magada suka ce to abin da ya sauraka raba mana, yace ba zan raba muku ba. Sai na samu garantin cewar duk wani bashi da ake bin Zubairu na gama biya masa. Hakan kuma sai bayan shekaru 4 zan raba muku. Duk shekara zan je in yi shela a filin Arfa wanda suka taho aikin Hajji, ko akwai mai bin Zubairu bashi. Idan babu, na shekara farko, shekara biyu, shekara uku, shekara hudu, shikenan sai in raba muku. Kuma sai da ya shekara hudun sannan ya zo ya raba wa magada dukiyar da ta saura dukiyar Zubairu, Allah yarda da shi. To Zubairu shine mutum na biyu cikin mutanen da suka karbi musulunci gurin Sayyidina Abubakar. To sai mutum na uku yace wa minhum, daga cikin mutanen da suka karbi musulunci gurin Sayyidina Abubakar, Allah yarda da shi, akwai Abdurrahman ibn Auf bin Abdi Auf bin Abdul Harith ibn Zuhrata bin Kilab al-Qurashi al-Hashimi. Wannan mutum na uku kenan cikin mutanen da suka karbi musulunci gurin Sayyidina Abubakar, Allah yarda da shi, shine Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman dan Auf bin Abdi Auf dan Abdi Auf bin Abdul Harith dan Abdul Harith ibn Zuhrata dan Zuhra bin Kilab dan Kilab al-Qurashi ba Quraishi al-Hashimi. To anan gurin al-Hashimi maganan nan za ta zauna kuwa, an gane bayanin. Yace shi Abdurrahman ba Quraishi ne kuma ba Hashimi, ya aka ya zama ba Hashimi, ba ta zauna ba, saboda Hashim babu ambatansa cikin jerin nasabarsa. Kaga yace Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Harith ibn Zuhra, da ma cewa yayi Az-Zuhri, mun gane Az-Zuhri da zai samu karbuwa saboda cikin kakaninsa akwai Zuhra bin Kilab. Amma Al-Hashimi kabila Annabi fa kenan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kaga Annabi shi ba Hashimi ne, Aliyu shi ma ba Hashimi ne, Aliyu bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, kaga shi ma ba Hashimi ne. Amma Abdurrahman bin Auf ba Hashimi bane. Kenan wannan kuskure ne daga mawallafin littafin. Dama kowa zai iya yin dadai cikin mutane, kuma zai iya yin kuskure. Waye Allah ya tsarkake shi daga kuskure? Annabi. Shi kuma tunda manzo ne, zai zo da sakon Allah, Allah ya tsarkake shi daga kuskure. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yayi abu sa kuskure a take, Allah zai ankarar da shi. Sai zama duk abin da Annabi yayi har ya koma ga Allah, ba abu ɗaya da zaka nuna wannan ka ce kuskure ne. To in ka dauki Annabi, kowa zai iya yin dadai kuma zai iya yin kuskure. Shi yasa Imam Malik yace kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr. Tunda Imam Malik mutumin Madina ne, kuma a Madina ya rayu, yace kowa za iya daukar maganar sa, kuma za iya aje masa maganar sa banda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace illa sahiba hadha al-qabr. To kaga nan cewa da yayi Abdurrahman al-Hashimi, wannan ba daidai bane. Abdurrahman ba cikin Banu Hashim, baya cikin Banu Hashim. Yanzu kaga Al-Abbas bin Abdul Muttalib ba Hashime ne, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ba Hashime ne, ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba Hashime ne, ga Ali dan Abi Talib ba Hashime ne, ƴaƴansa Al-Hasan Al-Husayn duka sun fito da kabilar Banu Hashim. Amma Abdurrahman ya fito da kabilar Banu Zuhra, baya daga cikin kabilar Banu Hashim, duk da cewa sun hada dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan Kilab. Kakan Abdurrahman na nawa kenan, mu lissafa mu ga Abdurrahman bin Auf. Auf shine mahaifin Abdurrahman bin Abdi Auf, kakan Abdurrahman na farko kenan. Bin Abdul Harith bin Abd, kakan sa na nawa? Na biyu. Bin Al Harith, kakan sa na uku. Ibn Zuhra, kakan sa na hudu. Bin Kilab, kakansa na biyar. To Kilab din nan yana cikin jerin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kakan Abdurrahman na biyar yana cikin jerin kakannin Annabi. Mu duba mu ga Kilab kakan Annabi na nawa ne. Muhammad na nawa? Shi ma na biyar. Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib kakan annabi na na farko ko bin Hashim kakan annabi na na biyu bin Abdul Manaf kakan annabi na bin Qusay kakan annabi na hudu bin Kilab kenan sun hada kaka akan kakan kowane ɗaya daga cikin su na biyar kakan Abdurrahman na biyar Kilab shine kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar yace wa kana ismuhu fil jahiliyyati عبد عمرو فسماه عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن سنن عبد الرحمن أزمان جاهلية قبان زوى مسلم سنن عبد عمرو باوان عمرو باباوان اللابا عبد الرحمن كافن يا مسلم تا أنا تي مس عبد عمرو وسمى لمن تارين سكة تي عبد الكعبة دا سنن عبد الكعبة باوان كعبة كعبة ما تنا دباوة wasu malaman suka ce Abdu Amr kamar yadda mawallafin littafin nan ya kawo sunansa kafin zuwan musulunci Abdu Amr bawan Amr to da ya musulunta fa sammahu alaihi salatu wassalamu Abdurrahman sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja masa da Abdu Amr zuwa Abdurrahman bawan mai rahama maimakon ka zama bawan wani cikin halittun Allah ka zama bawan Allah mana to sai annabi ya canja masa wannan suna na Abdu Amr da Abdurrahman wasu malaman tarihin kuma suka ce a ada sunansa zamanin jahiliya Abdul Ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja masa da Abdurrahman to Abdurrahman ya karbi musulunci gurin sayyidina Abu Bakar tun kafin annabi ya shiga Darul Arqam ma'ana farko-farkon da'awa annabi saboda annabi ya shiga Darul Arqam ne dan ya samu yayi ibada a boye mutanen Makka ba tare da sun gane me yake yi ba to tun gabanin annabi ya shiga Darul Arqam Abdurrahman dan Auf ya karbi musulunci gurin sayyidina Abu Bakar Allah ya yarda da shi to anan in mun kula zamu ga bai ba mu tarihi na Abdurrahman ba kamar yadda a baya ba mu takaitaccen tarihi na Zubairu dan Awwam sannan kuma ya ba mu takaitaccen tarihi na Uthman dan Affan to mu duba kadan daga cikin tarihin Abdurrahman dan Auf kafin mu je ga mutun na hudu cikin jerin mutanen da suka karbi musulunci hannun sayyidina Abu Bakar Allah ya dade shi Abdurrahman dan Auf an haife shi a shekara ta 10 bayan shekarar giwaye kenan annabi ya bashi shekaru nawa shekaru 10 tunda annabi an haife shi a shekarar giwaye sannan kuma Abdurrahman dan Auf yana da falala mai tarin yawa malamai sun ambaci falalar Abdurrahman dan Auf da basu gaza 30 ba to amma dai ba za mu samu daman kawo su duka ba za mu ambaci koda 9 ko 10 mu dauki 1/3 na 30 da malamai suka kawo falalar Abdurrahman dan Auf ta farko da malamai suke fadi yana cikin mutane 10 da aka musu bishara da aljanna mutane guda 10 yanzu cikin mutanen da aka yi bishara da aljanna mutun nawa suka gabata muka karanta tarihin su Abu Bakar ko Uthman Zubairu ga Abdurrahman dan Auf mun samu mutane guda 4 to sauran ma za su zo nan gaba zaka ga waɗannan mutane 10 da aka musu bishara da aljanna galibin su sun karbi musulunci lokacin da annabi yake da awarsa a boye wannan zai nuna maka cancantar a musu bishara da aljanna tun suna rayi to wannan falalarsa ta farko da malamai suke ambata kenan falalarsa ta biyu suna cewa ya halarci yakin Badar kuma mun yi bayani ba sau daya ba sau biyu ba kan falalar waɗanda suka halarci yakin Badar Allah ya ce su aikata abin da suka ga dama Allah ya gafarta musu to Abdurrahman ya halarci yakin Badar falalarsa ta uku yana cikin muhajirun wanda suka yi hijira hijirarsa ba ɗaya bace har biyu ya yi hijira daga Makka zuwa Habasha dan me dan ya je ya samu damar bautawa Ubangijinsa ba tare da tsangwama ba tare da hantara ba ya bar garin da ya taso garin da aka haife shi garin dangi da iyaye da kakanni ya tafi garin da bai sani ba garin da jinsin su ko yanayin su ya bambanta da nasa gaggarin bakin fata Habasha garin da baya jin yaran su ba sa jin nasa amma ya kwammace zauna a garin dan me dan ya tsira da addinin sa ya fifita ya je zauna garin mutanen da bai san su ba basu san shi ba garin da bai sani ba garin da ba a garin ya taso ba bai san yaran mutan garin ba dan me dan ya tsira da addinin sa to wannan malamai suna lissafa shi cikin falalar Abdurrahman dan Auf falalarsa ta hudu yana cikin mutane shida. Mun yi wannan bayanin a falalar Zubairu, yana cikin mutane shida da annabi ya rasu yana mai yadda da su. Ai mun bayyana wancan halkar sayyidina Umar da aka soke shi da wuka mai baki biyu, aka bashi nono ya fito ta inda aka soke shi din ya suma, aka dauke shi ruwa-ruwa aka kai shi gidansa. Da ya farfado sai aka ce masa wa zai sa ya mai gurbin sa, tunda shi alamu wannan zai wahala ya tashi, mutuwa zai yi da wannan rauni da aka masa. To shine ya ayyana mutane guda shida, yace waɗannan mutane guda shida manzon Allah ya rasu yana mai yadda da su. Akwai Uthmanu dan Affan, akwai Aliyu dan Abi Talib, sannan ga Abdurrahman dan Auf da muke bayani kan tarihin sa, ga Zubair ibn al-Awwam, ga Talha ibn Ubaidillah, sannan kuma Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas su shida. Yace duk wanda aka zaba cikin waɗannan mutane guda shidan ya cancanci ya jagoranci al'umma musulmi. To shi Abdurrahman dan Auf shi ya ba su shawarin da suka yi amfani da ita, kuma suka zabi shugaban. Yace shi yana gani tunda su shida aka zaba, aka ce duk wanda aka zaba ya cancanta, to yanzu ayi wani abu, kowanne cikin mu uku ya zabi ɗaya cikin sauran uku. Yace ni dai ƙuri'ata na bayar da ita ga Uthmanu. Sai Zubairu ya ce shi ƙuri'arsa ya ba wa Aliyu. Sai Talha ya ce shi kuma ƙuri'arsa ya ba da ita wa Abdurrahman. Ya ba da ƙuri'arsa wa Abdurrahman. Yanzu mutane guda uku sun janye. Sa'ad ya janye, Talha ya janye, Zubairu ya janye, sai zama mutum uku suka saura, da Abdurrahman ɗan Auf, da Aliyu ɗan Abi Talib, da Uthman. Abdurrahman sai ya ce, to ni ba na buƙatar jagorancin nan, yanzu ya rage tsakanin ku biyu, da kai Uthman da kai Aliyu, waye zai bar wa ɗan uwansa? Duka ba su yi magana ba, kowa ya yi shuru. Aliyu ya yi shuru, Uthman ya yi shuru. To shi ne Abdurrahman ya ce, ku bar mun wuka da nama, ni zan duba in ga wa ya fi cancanta cikinku. To shi ne ya shafa kwana uku yana bibiyan mutane, yana jin me ra'ayoyinsu dangane da Aliyu da Uthman. Duk wanda ya tambaya sai ya ga ya fi karkata kan Uthman tsawon kwanaki uku. To shi ne a rana ta ƙarshe, rana ta hudu bayan an idar da sallar asubahi, ya tashi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce shi duk yanda ya zaga mutane bai ga suna fi daidaita Usman da kowa ba. Saboda haka Usman ba na hannunka maka mubaya'a, sai ya yi mubaya'a wa Usman. Aliyu ma ya masa mubaya'a, sauran mutane suka masa mubaya'a, Usman ya zama shi ne jagora na al'umma musulmi. To wannan nagartar Abdurrahman ɗan Auf ne, Allah ya dade shi. Falalarsa ta biyar da malamai suke ambata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida cewa shi aminin Allah ne a ban ƙasa, kuma aminin Allah ne a sama. Wato Allah ya amince masa, Allah ya amince masa a samai, kuma ya amince masa a ƙasai. Allah yarda da shi. Hadisi ne wanda Imamul Hakim ya fitar cikin Mustadrak ɗinsa. Falalarsa ta biyar ko ta shida, falalarsa ta shida ko, da malamai suke ambata, yana cikin wanda suka ba da kariya wa annabi a yakin Uhud. An masa rauni guda 21 a yakin Uhud, amma bai sa ya tafi ya bar annabi ba. Wannan ya sa har aka soke shi mummunan suka a kafarsa, ya wayi gari ya zama gurgu saboda sukar da aka masa a yakin Uhud. Falalarsa ta bakwai da malamai suke ambata, Allah yarda da shi, manzon Allah ya yi sallah a bayansa, ya ja annabi sallah, yana liman annabi yana mamu. Aka ce cikin a duniya kakaf, in ka ɗauke mala'ika Jibrilu, mutum biyu ne kawai suka ja annabi sallah duniya kakaf, ba wai al'umma annabi ba, a duniya gaba ɗaya mutum biyu ne suka ja annabi sallah, da Abdurrahman ɗan Auf da Abubakar. Su biyu ne kawai suka ja annabi sallah, banda su ba wanda ya ja annabi sallah. Shi kuma Abdurrahman hukunci ne na Allah ya hukunta ya ja annabi sallah, kamar yadda Imamu Muslim ya rawaito cikin sahihinsa, hadisin da aka samo daga Mughira ɗan Shu'uba, Allah yarda da shi, yake ba da labari cewa sun fita yakin Tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. da aka je Tabuka aka kammala abin da za a yi ana hanyar dawowa sai dare yayi musu sai suka yada zango a wani guri da suka yada zango sai bacci duka ya ɗebe su saboda duk sun gaji da asuba tai aka farka za a yi alwala a yi sallah inji Mughira dan Shu'ba yace annabi sai ya tafi zagawa ni kuma duk sanda annabi zai je zagawa ni nake dauka wa annabi ruwa da zai yi amfani da shi in ya zaga da kuma sanda yana dauka annabi ruwa da sanda sai bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da muka tafi sai muka bata lokaci ba mu dawo da wuri ba nan kuma sun kammala alwala sahabban annabi suna ta jira annabi shiru bai taho ba suna tsoro kar gari ya waye rana ta fito ba sai sallar asuba ba sai suka tura Abdurrahman dan Auf ya ja su sallah Abdurrahman dan Auf ya shiga yana jan su sallah an yi raka'a guda an tashi za a yi raka'a ta biyu sai ga annabi ya dawo ya kama ruwa yayi alwala ya iso sai tar Abdurrahman yana jan su sallah shi ma sai kabbara ya bi Abdurrahman Abdurrahman yayi sallama raka'a ta biyu da yayi raka'a biyu yayi sallama annabi sai tashi zai ci ko raka'a tunda an tsere masa raka'a guda to anan sai jikin sahabbai sai yayi sanyi suna ga kaman sun tafka babban kuskure a ce annabi an tsere masa raka'a guda kuma annabi ya tashi zai ci ko raka'a guda amma sun tafka babban kuskure da basu jira annabi ba to anan sai sashi ya fara zargan sashi ai ku kuka yi ai ku ne ai ku suna tayi da har annabi ya idar da sallar sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya idar da sallar sa sai ya ce abun da kuka yi daidai ne kar ku daga hankalinku to sai kowa ya samu nutsuwa suna ga kamar sun tafka babban kuskure da suka shigar da Abdurrahman ya ja sallah suka gabatar da shi ya ja sallah annabi bai zo ba kuma har aka tsira annabi da raka'a guda to annabi sai ya nuna musu abin da suka yi daidai ne saboda annabi shi ya kwadaitar da su akan muhimmancin yin sallah a farkon lokacinta to kaga wannan kissa ta jan sallar Abdurrahman da yayi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam malaman suka ce ko shakka babu zai fito mana da falalar Abdurrahman dan Auf Allah ya yarda da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a bayansa kuma annabi bai yi sallah a bayan wani ba a duniya banda Abdurrahman sai Abubakar Allah ya yarda da su gaba daya sannan abu na biyu wannan kissa ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi bayan Abdurrahman dan Auf malamai suka ce zai nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke bibiya annabi ko suke lazumtan bin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani abu da ba da yawun annabi ba sukan shiga cikin kunci ko su shiga cikin matsanancin yanayi to shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tara sun yi raka'a guda ya yi raka'a guda tare da su ya tashi zai ci ko ɗaya raka'ar sai suka shiga tsaka mai wuya to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna musu cewa abin da kuka yi ba kuskure bane abin da kuka yi daidai ne to kaga wannan zai nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke bin abinda annabi ya zo da shi sau da kafa kuma suke tsoron kaucewa abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai zo da shi ba duk da cewa Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah wannan sheda ne Allah madaukakin sarki ya musu kuma annabi ya nuna cewa suna cikin mafificin karni su ne ma mafificin karni din sannan kuma abu na ƙarshe da za mu fahimta daga wannan kissa da muka karanta Abdurrahman dan Auf masanin Alƙur'ani me yasa ai annabi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai ja mutane sallah da fi su sanin littafin Allah to su kuma da suka zo sallah annabi bai dawo ba sai suka duba suka ga Abdurrahman ya fi su sanin littafin Allah sai suka gabatar da shi ya ja su sallah kenan Abdurrahman yana da matsayi a idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jan sallah ba kowa ake sa ya ja sallah ba sai wanda yake da kima a addinin musulunci falalar Abdurrahman ta takwas Abdurrahman dan Auf falalarsa ta takwas dama muka ce in mun ambaci goma sai mu takaita da su falalarsa ta takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin bada kariya wa Abdurrahman dan Auf lokacin da aka samu sabani tsakanin sa da Khalid bin al-Walid Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wani yaki wanda Annabi bai fita wannan yakin ba yakin da Annabi bai fita ba ana kiransa sariya to Annabi ya tura su a can wannan sariya din sai aka samu sabani tsakanin Khalid bin Walid da Abdulrahman dan Au. Mun san dama tsakanin Bahaushe yace zo mu zauna zo mu bata, duk inda aka hadu za a iya samun sabani. To anan sai Khalid bin Walid ransa sai ya baci, yake cewa Abdulrahman, kuna ga kuna tan mana fankama da isa saboda wasu ƴan kwanaki da kuka riga mu a musulunci. To wannan lafazi da yaga Abdulrahman, Abdulrahman bai mai da martani ba, sai yayin shiru aka suka kammala abinda annabi ya tura su, suka dawo Madina. Sai aka kwashe labari aka ba annabi, aka ce kaji abinda ya faru tsakanin Khalid da Abdulrahman, ga kuma abinda Abdulrahman ya gaya wa Khalid cewa kuna ta mana isa da fankama akan wasu ƴan kwanaki da kuka riga mu shiga musulunci. Sai ran annabi ya baci, idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suka kada suka yi jajawur. Dama annabi idan abu ya taso sai ya hau kan minbari, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan minbarinsa yake cewa da'uli ashabi, ku kyale mun sahabbaina, inji annabi kar ku taba mun sahabbaina. Yace fa wallazi nafsi biyadi law anfaqtum mithla uhudin aw mithla aljibali dhahaban ma balagtum a'malahu, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace ku kyale mun ashabbaina kar ku taba mun su. Annabi yace na rantse da wanda raina ke haninsa, da za ku ciyar da dukiya wacce yawanta ya kai girman dutsen Uhud, ko kuma yawanta ya kai girman duwatsu. Mutum ya zo da dukiya mai tarin yawa wanda yawan dukiyan ya kai girman duwatsu, ba ma dutse ɗaya ba, to abin da zai samu na sakamako bai kai ladan da su za su samu na ayyukansu ba a gurin Allah. Wannan maganar da wa annabi yake yi da Khalid yake yi, Khalid ba sahabin annabi bane, sahabin annabi ne, amma annabi ransa ya baci, ina ya ga wanda zai zo a ƙarshen zamani wanda baya cikin sahabban annabi kuma ya kausasa harshe kan sahabin annabi. Gashi wannan fa sahabi ne, yayi magana kan sahabin da ya fi shi falala, annabi ya nuna bacin ransa. Ina ya ga kai da bakka cikin sahabbai, kaga ai mutun ya shiga uku ya lalace, in har zai sake harshensa ya kausasa harshensa kan ɗaya daga cikin sahabban annabi, in har annabi zai nuna bacin ransa akan sahabin da falalarsa bata kai falalar ɗaya sahabin ba, kuma ya faɗi magana wacce take kamar mai zafi akan wancan sahabin, annabi ya nuna bacin ransa, ina ga wanda shi ba cikin sahabbai, ina ga wanda ya zo ƙarshen zamani. Ya kake tsammani al'amarin yanzu inda za a ga annabi cewa wane cikin al'umma ka ga abin da ya faɗi kan Abubakar, ya kuke tsammani matakin da annabi zai ɗauka? A ce wane cikin al'umma ka ga abin da ya faɗi kan Umar, wani mataki kake tunani annabi zai ɗauka? A ce wane cikin al'umma ka ga abin da ya faɗi kan matarka Aisha, ga abin da ya faɗi kan matarka Hafsa, ga abin da ya faɗi kan sahabinka Abu Huraira, wani mataki muke tsammani annabi zai ɗauka? Idan annabi ya nuna bacin ransa akan sahabinsa da ya faɗi magana kan sahabinsa, dube da cewa wannan sahabin da aka faɗi magana kansa ya fi falala, in annabi ya nuna bacin ransa akan sahabinsa da yake mafi ɗaukakar falala, ya nuna bacin ransa ga wanda falalarsa take ƙasa, ina ga wanda baya cikin sahabbai, ya kausasa harshe kan manya-manya cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. To wannan malamai suna lissafa shi cikin falalar sayyidina Abdulrahman dan Auf, Allah ya dade shi. Falalarsa ta kusa da ƙarshe, dama mun ce za mu kawo guda goma. Abdulrahman dan Auf mutum ne wanda muka san mai dukiya mai yawa, yana da dukiya mai tarin yawa, Allah ya bashi arziki. Lokacin da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, mutan Madina ai sun yi ta sadaukar da dukiyarsu, mutum yana da katuwar gona sai ya raba ta biyu, ya ɗau rabi sai ya ba wa mutumin Makka rabi, yana da mata biyu sai ya riƙe ɗaya ya saki ɗaya don mutumin Makka ya aura, gidansa sai ya zo ya raba biyu, sai ya ce mutumin Makka wanda ya hijira daga Makka da Madina ya ɗau rabi, shi zai ɗau rabi. Haka mutanen Madina suka yi ta yi wa mutanen Makka, shi yasa aka kira su al-ansar, ma'anan al-ansar wanda suka taimaki al-muhajirun, shine ma'anan al-ansar, sun taimaki wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina da gidaje da sana'a da mata sun aura. To Abdulrahman dan Auf shi wanda aka hada su abota da shi, dama ita ce hikimar da ta sa annabi sai ya dauki mutum daya cikin muhajirun, ya dau mutum daya cikin makka al-ansar, sai ya ce kai da kai abokan juna ne, sai a dauka anan a dauka anan a ce kai da kai abokan juna ne. To wanda aka hada su abokan juna, dan Madina tun da shi garin sa ne, sai raba gidansa biyu, sai ya ce to kai na baka rabi, matansa in biyu ne, sai ya ce na dau daya daya na sake ta, in ta kai ta kammala idda ka aure ta, gonarsa sai ya raba biyu, ya ce na baka rabi na dau rabi. Abdurrahman dan Auf da aka masa haka, sai ya ce baya bukata. Wanda aka hada su tare, ya raba dukiyarsa biyu, ya ce Abdurrahman dau rabi, ni zan dau rabi, ya ce a bana bukata, a nuna mun kasuwa, ni ai dan Makka ne, mu kuma yan Makka mun san kasuwanci, nuna mun kasuwa. Aka nuna masa kasuwa, ya je yayi kasuwanci, ya ci riba mai tarin yawa. Kawai annabi sai ga ya zo fiskarsa tana sheki, ya ce Abdurrahman ya dai kadda kai aure, ya ce na yi aure ya Rasulullah. Kenan dukiya ta habbaka ta bunkasa, kusan ana gani cikin sahabban annabi babu wanda ya kai shi dukiya. Duk da in ba ku mance ba, a tarihin Sayyidina Uthman da muka yi, na nuna kamar Sayyidina Uthman ba wanda ya kai shi dukiya. To Abdurrahman dan Auf kamar ana gani cikin sahabban annabi, har Uthman din bai kai shi dukiya ba. Me zai fito maka da haka, ko zai tabbatar maka da haka? Mu duba misalai na ciyarwansa, zai nuna maka cewar miloniya ne Abdurrahman dan Auf. Amma duk da miloniya ne, bai sa duniyar ta shagaltar da shi ba, su lahira ita ce gabansu, faɗi tashinsu kan lahira ne, duniyar suna neman ta ne don su inganta lahirarsu, ba wai don su yi tanadin duniyar ba. Abdurrahman dan Auf an ce annabi yana raye ya raba dukiyarsa kashi biyu, rabi ya dauka ya ci gaba da bunƙasa ta rabi, kuma ya danka hannun annabi ya ce ai aikin Allah da shi. Zamanin Sayyidina Abubakar sai ya kasa dukiyarsa gida uku, za ka yi mamaki wato yanda Allah ke haɓaka dukiyar Abdurrahman dan Auf cikin gaggawa, me yasa? Saboda yanda yake ciyar da ita. Zamanin Sayyidina Abubakar sai ya kasa dukiyarsa kashi uku. Kashin farko ya ce wannan ɗaya bisa ukun farkon nan, duk wani mabukaci cikin garin Madina a ɗauka ciki a masa ɗawainiya. A wannan matarsa ta haihu, abun suna ɗawainiya wa jinjiri, ɗawainiya wa mahaifiyar a masa. Wannan ba shi da lafiya, ɗawainiyar jinyarsa a masa. Wannan ya samu karaya arziki, yana buƙatar jari, a bashi. Ɗaya bisa ukun dukiyarsa ya sadaukar da ita ga buƙatu da ɗawainiyar mutan Madina. Sai ɗaya bisa uku, dama ya raba dukiyarsa, muka ce gida nawa? Gida uku. Sai ɗaya bisa ukun dukiyarsa ya ce duk wani wanda bashi ya masa katutu a ɗauka a ciki a biya masa. To kuma haka aka yi ta yi. Sai wannan ya zo yana da bashin dirhami 500, sai a ɗauka a biya masa. Wannan sai ya zo yana da bashin dirhami 2000 a kansa, sai a ɗauka a biya masa. Sai a zo da mamaci ya mutu, ana bin shi bashin dirhami 3000, sai a ɗauka a biya masa. Haka aka yi ta yi a ɗaya bisa ukun dukiyar Abdurrahman. A yau akwai wanda zai iya haka? Sai ɗaya bisa ukun dukiyarsa ya ce ya bar wa kansa da shi da iyalansa su amfana da ita. Ya kasa dukiyar kashi uku. To abun mamaki kuma, kafin ka ce meye wannan, Allah ya ƙara haɓaka masa dukiyar. Dama alƙawari ne na Allah, in har zaka ciyar to Allah zai ninka ma ninkin ba ninkin. Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wuni cikin wunin duniya da za a wayi gari face Allah ya wakilta mala'iku guda biyu. Ɗaya mala'ikan kullun in yazo addu'arsa Allahumma a'ti munfiqan kalafan, ya Ubangiji duk mai ciyarwa ka ninka masa, duk mai ciyarwa abin da ya ciyar ka ninka masa shi, in ya ciyar da 1000 ninka masa shi ka bashi 2000, in 10,000 ya ciyar ninka masa shi ka bashi 20,000, in 100,000 ya ciyar ninka masa shi ka bashi 200,000. Wannan addu'ar mala'ikan kenan. Mala'iku kuma addu'ar su karɓaɓɓiya ce gurin Allah, me yasa? La ya'sunallaha ma amaru, sabubban amsan addu'a duk mala'iku sun cika. Ɗaya mala'ikan kuma yana ta Allah, duk mai kame dukiyarsa ka gadar masa da asara cikin dukiyarsa, duk mai kankame dukiyarsa ya Allah ka gadar masa da asara da lalacewar dukiyar. Za ka ga an yi gobara ta fitan hankali, sai ka ga mutane sun yi asara mai tarin yawa, asara da hankali ba zai kama ba. Wasu kuma in ka bibiya sai ka ga ko zakkar ma ba sa iya fitarwa. Kaga addu'o'in mala'ikun nan haka take. To Abdurrahman dan Auf abin da zai bada mamaki, bayan ya kasa dukiyarsa kashi uku nan da dab da zero su ya yanta bayi guda 30 kowane bawa ɗaya kuma bai gaza dirhami 500 ba kowane bawa ɗaya yanzu dirhami 500 mun ce yana daidai da naira miliyan 12 miliyan nawa kenan bayi 30 miliyan 12 sau 30 ka buga ka gani sai ka ce baya san dukiyar miliyan 300 da 50 to bai tsaya nan ba Allah yarda da shi da yazo sai sayar da kasarsa ma'ana filinsa ya sayar da filinsa dinari 40 din nan idan za a kwatanta shi da naira yana daidai da naira miliyan 8,800 wannan filin nasa da ya sayar ko dirhami daya bai dauka a cikin filin ba sai ya ce aje a bada kudin wannan filin wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo rasuwa sai ya yi wasiya cewar a cikin dukiyarsa duk wanda ya halarci yakin Badar cikin sahabban annabi a cikin dukiyarsa a bashi dinari 400 duk wanda ya halarci yakin Badar a bashi dinari 400 cikin sahabban annabi da aka lissafa sai aka ga waɗanda suka saura suke raye cikin waɗanda suka halarci yakin Badar a daidai wannan lokaci sun kai mutum 100 mutum nawa ne suka halarci yakin Badar 310 wani abu ko to kenan 210 wani abu sun rasu yanzu waɗanda suka saura suna raye mutum 100 kowane ɗaya cikin 100 nan sai da aka ba shi dinari 400 kowane ɗaya cikin mutum 100 nan dinari 400 mun san yana daidai da naira nawa naira miliyan 88 dinari 400 yana daidai da naira miliyan 88 to miliyan 88 ɗin nan mutane 100 nan kowane ɗaya daga cikin su sai da aka bashi sau 100 ka buga miliyan 88 sau 100 a cikin dukiyarsa wannan wasiya miliyan 88 na'am biliyan 8 da ɗori ko to bai tsaya a iya nan ba ya sake yin wasiya cewar matan annabi sallallahu alaihi wasallam kowace ɗaya cikin matan annabi a bata dinari dubu hamsin wannan cikin dukiyarsa shi yasa na ce muku Abdurrahman dan Auf miloniya ne kuma yana bada dukiyar kamar baya bayarwa bunƙasa ta Allah madaukakin sarki yake yi dinari 50 kowace ɗaya cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dinari 50 ɗin nan ai zai kai biliyan ko ma ya haura kowace ɗaya cikin matan annabi yayi wasiya a bata dinari 50 Allah yarda da shi falalarsa ta ƙarshe tana da muhimmanci duk da an ɗaga mana hannu lokaci yayi lokacin da sayyidina Umar ya fita mun san sayyidina Umar lokacin khalifancin sa yakan fita ya zazzaga garuruwan da yake da wakilai a garuruwa din ya ga yaya yanayi yake gudana ya talakawa suna da koke suna da korafi waye yake da wata matsala tsakaninsa da shugaba ya zo da ita ga gaban sayyidina Umar shi kuma dole zai yi hukunci to a irin wannan rangadi da sayyidina Umar yake yi sai tafi yankin Sham ya isa wani guri da ake kiransa Sarg wani gari ne cikin garuruwan Sham to lokacin da ya isa sai mutanen yankin suka ce masa kar ya tsallaka ya shiga ƙwaryan Sham saboda annoba ta ɓarke a garin Amwas shi kuma aniyarsa yana da niyyar ya ƙarasa har Amwas sai aka ce masa kar ya ƙarasa saboda annoba ta ɓarke sai ce ha to ya za a ce kar ya ƙarasa shi kuma da ya fito rangadi to amma dai bari yayi shawari ya ce a tattaro masa duk inda muhajirun suke zai shawarce su me suke gani tunda ya fito rangadi ne kuma garin da zai ƙarasa an ce annoba ta ɓarke cikin garin shin ya ƙarasa ne ko ya juya ya tsara muhajirun ya shawarce su sai suka samu sabani basu samu daidaito ba wasu suka ce tunda fitowa kai ta kana da wannan aiki kar labarin nan ya saka koma ka ci gaba kawai ka tafi abinka wasu suka ce a kana tare da madaukakan mutane da malamai da mahaddata Qur'ani in ka shiga da su wannan guri za a yi ta'adi mai yawa ka koma da su Madina shi yafi sai ce ku tashi ku bani guri, na kira ku ne saboda ku bani shawari kwaya ɗaya ba shawari guda biyu ba, kun yi sabani. Sai ce a nemo masa al-ansar, aka nemo masa su, su ma da suka yi sabani irin na muhajirun, wasu suka ce ya shiga kawai tunda abin da ya fito da shi kenan, wasu suka ce a kar ya jefa rayukan mutane a hatsari, su ma sai suka yi sabani, su ma ya ce su tashi su bashi guri. Sai ce a je a dubo masa dattawa cikin waɗanda suka musulunta ranan fatu maka cikin Qurayshawa, saboda suna da gogewa kan yaki, Qurayshawa sun goge wajen yaki, sun san dabaru na yaki. Sai ce a je a nemo masa su, ya ji menene ra'ayinsu. Aka nemo su suka zo, sai suka zauna, sai suka ce to mu dai in dai zaka bi ta tamu, ba jarinta bane, ba gwaninta bane, wannan dandazo da kake tare da su, kaje ka afka su cikin wannan hatsarin. Yanzu idan kaje ka afka su cikin wannan hatsarin duka suka mutu, to su waye za su ci gaba da yada musulunci? Su waye za su ci gaba da karantar da al'umma musulmi? Ba dabara bace, ba jarinta bace, gara ka juya ka koma da su. Sai ce na gamsu da shawarwari, gobe kowa ya kade sirdin dokinsa, sirdin raƙuminsa, za mu yi safo ko koma garin Madina. Sai Abdurrahman, sai Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ya ce ya amiral mu'minina a firaran min qadirillah, ya ce amiral mu'minina kaddara Allah za ka gujewa, annoban nan dai Allah ne ya kaddara ta, to yanzu gudu za ka yi ka batta? Ya gaya wa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar wani martani ya mayar masa, yace na'am afirru min qadirillahi ila qadirillah, yace kwarai annoba kaddara Allah ce, gunda ba annoban ma duk kaddara Allah ce, zan gudu daga kaddara Allah in koma ga kaddara Allah.